Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a wasu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Hukumomi a yammacin kasar Puerto Rico sun fara kwashe mutane a cikin manyan motocin bus yayin da hukumar da ke kula da yanayi ke ci gaba da gargadin cewa damdin waharaka zai fashe. Masu kula da damdin sun ba da rahoton cewa madatsin ruwan ya fara tsagewa tun daga jiya Juma'a, kuma akwai yiwuwa ya fashe ya haifar da ambaliyar ruwa. Jami'an sun ce za a kwashe akalla mutane 50,000 zuwa 70 daga yankin da damdin yake. Shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin mutum mai taɓin hankali, bayan da shugaban Koriyan ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba zai yi gwajin bom ɗin hydrogen a tekun Pacific. Shugaba Kim ya fitar da sanarwar barazanar tashi ne bayan da ya gargaɗin cewa zai mai da martani kan barazanar da Trump ya yi masa da kuma ƙarin takunkumin da kakaba Koriya ta Arewan. A jiya Juma'a, shugaba Trump ya gargaɗi Kim a shafinsa na Twitter, inda ya ce Kim Jong-un na Koriya ta Arewa, wanda yake da taɓin hankali, wanda kuma bai damu da yadda yake azabtar da mutanensa da yunwa ba, ko kashe su da yake yi, zai ga jarrabawa da bai taɓa gani ba a baya. Sanarwar shugaba Kim har ila yau martani ne ga jawabin da shugaba Trump ya yi a zuwa Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon, inda ya kira shi a matsayin mutum mai roka wanda ya ɗauki hanyar halaka kansa da kansa. Ya kuma kwatanta gwamnatin Kim a matsayin ta azzalumai, inda ya jaddada cewa idan ta kama Amurka za ta kare kanta da kawayenta, inda wato za ta kare kanta da kawayenta idan har ya kama ta shafe Koriya ta Arewan daga doron ƙasa baki ɗaya. Hukumomi a ƙasar Mexico sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da ta afkawa ƙasar a ranar Talata ya kai 293. Yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da lalibi a cikin baragizai ko za a samu wanda Allah ya yi da sauran shan ruwansa a gaba. Shugaban hukumar tsaron farin kaya Luis Felipe Puente ya ce fiye da rabin mutane da suka mutu, wato 155, su rasa rayukansu ne a babban birnin kasar na Mexico. A wani rubutu da ya shafinsa na Twitter a jiya Juma'a, ya ce adadin mutanen da suka mutu a sauran yankunan kasar ba su canza ba, inda ya ce mutum 73 suka mutu a jihar Morelos, 45 a Puebla, 13 a Mexico, 6 a Guerrero, sannan mutum guda ya mutu a Oaxaca. Tun daga ranar Talata masu aikin ceto suka dukufa babu kakkautawa, yayin da suke samun taimako daga tawagogin ma'aikatan da kasashen duniya suka tura kasar, waɗanda suke kokarin kawar da gine-gine da suka rushe sanadiyar girgizar kasar mai ƙarfin maki 7.1. Kasashen da suka kai ɗauki a kasar ta wato a kasar sun hada da Isra'ila da Japan da Amurka, inda suka taimaka wajen ceto akalla mutane 60 a birnin Mexico. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sanata John McCain na Majalisar Dokokin Amurka ya sanar cewa ba zai iya marawa shirin soke tsarin kiwon lafiya na Obamacare da yan jam'iyyar State Republican ke so su yi a ranar 30 ga watan Satumba ba. Hakan na nufin Sanata McCain ya bi sahun wasu sanatoci biyu 'yan Republican kenan, da suka hada da Sanata Rand Paul na jihar Kentucky da Sanata Susan Collins ta jihar Maine, wajen kin amincewa da yunkurin da suke yi na soke tsarin kiwon lafiyar. Idan kuma har babu waɗannan ƙuri'u uku, 'yan jam'iyyar Republican ba za su samu adadin ƙuri'un da suke bukata a majalisar ba wajen soke sir tsarin kiwon lafiyar na Obamacare. A wasu sanarwa da Sanata McCain ya fitar a jiya Juma'a, ya ce ba zai goyi bayan soke tsarin ba, saboda bai san nawa za a kashe ba da yadda lamarin zai shafi adashin da masu cin gajiyar shirin suke zubawa, da kuma adadin mutanen da soke shirin zai taimaka ko ya wahalar. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurkan Mitch McConnell ya ce ba zai nemi a kada ƙuri'a ba har sai suna da tabbacin cewa sun samu adadin ƙuri'un da suke bukata domin soke tsarin kiwon lafiyar na Obamacare. Gwamnatin Somalia na ci gaba da magiyar neman kasashen duniya su cire mata takunkumin sayan makamai da aka saka mata, yayin suke ci gaba da fuskantar barazana na 'yan kungiyar Al-Shabab. Yayin da ya gabatar jawabinsa a zaren Majalisar Dinkin Duniya a jiya Juma'a, Prime Minister Somalia Hassan Al-Khair ya yaba da irin ci gaban da kasar ke samu ta fannin siyasa da kuma tsaro, inda ya bi dakarun haɗin gwiwa na tarayyar Afirka da ake kira AMISOM a takaice. Prime Minister ya ƙara da cewa suna buƙatar makamai a gurguje, saboda haka akwai buƙatar a dage musu takunkumin sayan makaman domin dakarun su samu kayan fada da ƙungiyar Al-Shabab. Ya kuma ƙara da cewa ƙasar a shirye take ta yi aiki da ƙasashen duniya domin a shata hanyar da za a dage mata takunkumin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shiri na abari ya huce,
wanda Hausawa kan ce shike kawo da rabon wani.
Thank you. Safina tuwakar Ibrahim Nyale ce nan wanda ya rera ma mahaifiya da danta wanda ya nuna kanshi ne amma yana maganan hannunka mai sanda ne ga duka haka abubuwa suke tafiya ga uwaye na gari
ai uwa daban take Usman
ai in ba ku an shiga uku ai
kware da gaske
Allah ya sa mu dace
amin amin
to an tashi lafiya ko
lafiya kallau
to madalla
da fatan kowa da kowa ya tashi lafiya
haka yake to barki ya fara yau sakonnin gaisuwan ne
to Usman sakon fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Hajiya Turai Sadauki Katsina da Hajiya Lami Mallamawa da Hajiya ta Madina da Hajiya Hafsatu Janjari sai gaiso fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Hajiya Rabi Rafin Dadi Katsina da Fadimatu Muhammad Kwairanga Jada wato Maman Bashir sai gaiso fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Almustafa Abdul Qadir Jelani daga Bida Niger State sai Mustafa Yahaya da Lawal Adamsi da Abdullahi Dalha Sarki da Nuruddin Abubakar Azare sai Ibrahim M Abubakar Maiduguri gaiso fatan abari ya huce zuwa ga Ismaila SG Ismail da Ibrahim Hassan da Malam Garba Shehu sai Adam Y Musa da Garba Kimo da Isa Ticha Gombe to idan kuma muka leka majalisar dandalin Facebook ta abari ya huce gaiso fatan alheri ta abari ya huce ga Mahmud Isa Kablewa da Salisu Mustafa Kududdufawa to Allah ya sa na faɗi sunan daidai da Gamba Ahmad sai Ibrahim Abdullahi da Umar Riyo Ibrahim da Umar Aminu Ishak da Jimpi Ahmad Adamu da Abbas Amin Magzist da Ruqayyat Ummin Shiraim da Hassana Sarah Beatrice sai Fayama Jarumi da Ibrahim Isyaku Bisalla sai It's Mick Yuhang to Allah ya sa na faɗi sunan daidai sai Alhaji Rabil Ahmed da Ahmed SA Kufai da Salmanu Umar Gusau da Zaharuddin Ya'u sai Aisha Said sai Safiyanu Muhammad da Muhammad Y Muhammad sai Isa Musa da Ahmad Musa Umar da fatan suna cikin koshin lafiya
amin amin to ni ma bari in fara gaisuwar fatan alherin na abari ya huce da majalisar ta abari ya huce amma a shafin Facebook wanda akwai wanda suka miko sakonnin gaisuwar ta su ga da fatan alheri zuwa ga yan uwa da abokan arziki sannan kuma mu anan sai muka cafa cewa gaisuwar fatan alheri na abari ya huce daga Adamu Ahmad da kuma Muhammad Musa da Abdul Gaffar Umar Jiga sai Aisha Ibrahim da kuma Usman Usi sai Muhammad Bello Yanoko da kuma Haruna S Anzomo sai Baba Haruna gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Ashuru Rabiu da Mustafa Jidda da kuma Babangida Yusuf na fada sai Abubakar M Hamisu sai kuma Awwal Abdullahi da Usaini Yahaya gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Ibrahim Adam Muhammad Ibrahim da kuma Hamisu Kabo Kabo sai kuma Ummu Yasir da kuma Halluru Ibrahim Falladan sai Ciro Mallawal Zaharuddin da Yahaya Ibrahim gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Nafi'u Mika'ilu SBA da kuma Habibullahi na Manzo Salahu sai gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Sayyid Umar ga Basirul Lawal da kuma Muhammad Adam da Imrana Kabir sai daga ƙarshe gaisuwar fatan alherin na abari ya huce zuwa ga Ismail Sulaiman da Muhammad A Nas da kuma Akar Limesia Allah ya sa na faɗa daidai sai Muhammad Y Digi da kuma Ashiru Abubakar sai Fatima Sani sai Bulahi Tura da kuma Salihu Jafar sai Ya'u Ganda Tura Garki da kuma Musa Ashafa Sabuwa da Habibu Isa sai kuma Ya'u Tura Mai Ruwa sai Ya'u Ibrahim sai Rufe da Ala Alhassan da Sarauta Mai Sarauta da kuma Abdul Salamu Abdul sai Yahaya Awwal Mai Katako da Muhammad Abubakar sai kuma Aminu S Lami da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji
amin
Yeah, done.
Wakar farin gani manzan Allah kenan ta Ibrahim Yala hayin banki a Kaduna wanda kuma kin san shata ma fa yayi irin ta
shi mu ai ya fada
yace ya ciro ta daga wurin na shata mun tsaya ga Annabi Muhammadu ba to Allah ya sa mu dace
amin amin
kidan dai yayi dadi gaskiya
yayi dadi ka so sauti ai Usman da kun shiga rai
wallahi wai ta malam Hidi yace wai ba kyau ko ba dai ba dadi ba ta kuturu ba kida malai na shan shayi a gefan mai shayi ya ji kayu sun wuce da mota dede ya ce muzum muzum to da su kina gaya muke akwai wani da ji kina magana menene
wai wata amarya ce ita kuma bayan an daura mata aure dare yayi lokacin za a kai ta ɗakin mijinta sai kuka take ita ba ta zuwa ta fasa auren da kyar aka samu aka sa ta mota tana ta kuka aiko ana zuwa unguwar sai direba ya manta gidan
tashi hankali
kuma duk wanda ke cikin mota ba su san gidan ba can sai ta tsohuwa ta ce kawai a koma da ita gida gobe angon ya zo ya tafi da ita amarya tana jin haka kuma ta ga direban ya juya zai koma da ita gidansu kawai sai ta bar kukan da take yi ta ce gafi gidan can
ne sai ta za ta gane gidan ne ashe ba za ta yi musun iyaye ba za ta rasa zama
a ina abin da Usman ana so ana kai
kawai ci ga gidan nan mai
ban da a mata aure ne kuka ba
komai abin ki sai ya zo ne ga ta cewa ga gidan nan ki ba ki da kunya sai ya zo kananan bidiyo nan da ake dauka na ban dariya ne aka aika min a cikin WhatsApp din wa gani ba Platini ne dan uwana dangi da sanda shi ya shigo birni ya ci irin habar kada din nan akan shi da ya share shi irin ta saki din nan kawai yana zuwa ya ga ana kira wani katafarin bene malam ga katuwa get ga bene ga irin barandan nan irin balkani din nan katun baranda na ayi daga kai akai dogare a sadda ya kalli bene kawai sai irin yan birni ya taho ya kawai yana tafiya kawai lura dan filan nan a shekar loki kawai zo gaban dan filan ne dan hankali kai ne kake kallo bene mana yace to benen kare zaka zo dinga kal tun da zaka kalli benen ya fi sau goma yace a radda sau hudu na kalla yace to wallahi sai ka biya kudi dubu ɗaya ne duk kallo ɗaya ai ba benen ka bane ka san nawa yake kawai ka zo ka kalla mana bene yace ni ba ga kashe goma ni sau hudu na kalla yace to duk kallo ɗaya dubu ɗaya ne dubu goma yace ni ho gane dubu hudu
akai ta rige ma
akai dan aka samu aka shawo kai ne to kawo dubu hudu kawo kallo hudu ya zaga yayi turo kudi a cikin dauriyar taro
dubu daya kenan
ya mai dubu dubu da tace to ba hudu bane ya karba bahaushe ne ha sakare kawai ya gaba yana jiya ba shi ko dan fulan nan kawai ya tukari a sanda kawai sake kallon benan ne kalle shi shi amma wanga bahaushe akwai banza kallo goma sha biyu ne hadi na shi
wai cuta ta
sha biyu
cuta ta cuta
buga mishi hanci wai shi kallo goma wannan ba Hausa kai banga in kallo sha biyu ne ne dai da ya kama mere ne sai to wannan kai dole na bira ta sha wannan labari da ba su sauraron mu
Usman ga wani na wani tsoho nan shi kuma
to wani
wai shi wani suna ne ya dace da wannan tsohon
to wani in bai
kai zaka bashi suna
ina ga zan bai
wai wani tsoho ne yana wajen wa'azi sai mai wa'azin yace karshen duniya mata za su rika yawo tsirara har suna bin maza
to fa irin shigan nan da ake ta
zamani mai wa'azi na ce mata har za su rika bin maza kawai sai aka ga tsoho yayi tsalle da ihu ya ce Allah ya kai mu
Tsoho ne jiran zamani.
Mai jiran ƙarshen duniya.
Ai zamanin ke ne, yana jiran zamani. Tsoho mai jiran zamani. Ni na mace cewa dai Allah ya kyauta ai.
Allah ya kyauta mana.
Wannan
ne. Kajiya ma tsufa mai na jiran ƙarshen duniya.
Wannan ai sai a hankali to wannan kan. Sai a solo. To ya da zo dai in baki na dan a caba ne amma ina ga zan bari sai gobe.
To Allah ya kai mu. Sai wani lokaci.
Sai gobe dadin labari zan bari sai wani lokaci.
To Allah ya kai mu da
lafiya. Allah ya kai mu zuwa dan a caba ne kije yanda ya fita. A guza daga bayi mallan yana wanka yana cewa fatalwa ta biyo shi. zamu ji wata irin fatalwa ce yanzu kan amma da
Safinatu Sojengi
sai kuma ni Usman Ahmad kabar amma da Madugun Shirin Ibrahim Alfa Ahmad nake cewa mu zama lafiya da lafiya kan
kunti da ba su kallon wani laifin na gama danku ba ta da kula ga yayan wani laifin ko in kullura yana nan kuma ba ba danku ni mai yasa me ku yana nan kuma ba danku take shawa yanku idan matan ku ba ilimi to lallai kun cije kas domin ba su san abun su ba ma
kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya